ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baroti ka tambayiwa, ku zama tambaya nike da, ku zama tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a ƙasar Ghana suna nuna hazaƙa sosai a fannin sana'a da neman abin kai, sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana kudinsu a shekara da ta gabata. Wakiliyarmu Hawwa Abdul Karim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin ƙasar za ta iya ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Sai matan da suka haɗa da 'yan kasuwa Hannatu Mahmud da Sumayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa
yanzu mata suna son makeup, dinki, fashion dinki kenan, fashion sa'in dai aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines kwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kuɗi ba kaɗan dai so ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani
ayyuka dai kamar makeup
haka ga dinki
ka sun dai
maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne the massaging kiso ne you would have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help a lot ya bai a bai irin yawon banza ana bin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan ka zo kana
to kuma san da ke kasuwa kuma fa su dudu jallin ta da wuce $10 $20 $50 ya da ai gwamnati ce mu fa musu
ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan da ba interest an interest free loan be ba interest free loan which means ba interest
ka ba wani kuɗi ba
kuɗin nan dai da za'a baka kai aiki da shi wani kuma an ya bashi su in a form of kayan da suke sayarwa misali suna sayar da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya shi a ba su yanda da shi suna biyan shi in daily ne in weekly ne saboda a karfafa jallin ya zauna kuma ya kamata a waye ma mata kansu because kana zama abin da kake tunani in ne shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kaman they are capable of everything sun iya su yi komai da suke son su yi in suka tashi suka saya sun iya su yi shi ne a inganta musu iliminsu school ya zama balle Ghana it's about reading nesa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda coding ki yo na iya yin dinki button because of one course da na yi a JHS yeah isa in ka develop in da na develop interest ayo dinki nake yi isa
a fair technical school so na I don't do school so na introduce one year
don kamar JHS ma suna wani abu kamar
vocational
studies haka da
home economics
da BDT na kamar for mazane kai carpenter da shi
ma ta ma wani suna yi but I think in ma ka je SS mu ce kin general art school science akwai wani vocation ciki a ce akwai wani abu dai da dole ne
so that we continue from JHS
just to SS ka yayi kaman sai dai da ka yi home account kawai
ya za ka kai wannan particular assessment it should cut across
isa ko kin yi science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure manicure ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty
aikin office ko ina
ya choke
without protocol baka samu
aiki
is a lazy gana school kaya an gwada maka yanda ake meet by cake kaya irin wannan pastries din nan
ka kaya in ka je yawo da TV in ka baka samu aiki ba
ka
baka kafa table kai
meet by abinci
ne an sai
I didn't even. She ya kamata kai and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce pressure
wasu kuma matan da ke cikin sana'an da kansu ma fa kuna yin yake ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
don yawa taxes
na kashe mu. We are dying
duba just yaushe ranar Monday na je shi ka airport duty duty as at 2020, major clear carrier airport customs 150 cedis, 450, 500 cedis. But kabi yalo kaka yu kaya nkaba. The taxes are too much. They need to do something. Yai too much.
Package. We can go yes.
Yai too much.
We can go. Kai.
Riba
na is not up to 80 cedis. Girl, we can go.
So you see. Don't make because I'm only on the modokeshi. 150
ko 200 riban kai kenan fa
amma kudin duty na da ka biya ya fi kudin rigan ma
it's
a yana bar business kuma yana very difficult
ba misali we wish kaman kan dollars ki sai rigan na misali $50 ko
$50 kaman da $10 ka ke amma da ka biya shipping da clearance ya kai $30 which is very bad.
It's a car said that I am kisani. Ba ma duka ne kina kawo wa dai kare ba. It's a kudin ki ya choke. Sannan in ba ki take ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai in ka zo ka ga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba. Balle ma mu zo mu yi batun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing us.
Ba mu cin dollars Ghana.
Amma
ka jira kaka shirye kaya. An ce muka dollar ya hau. Aba ina gaskiya nan ga. Ko sai ya ce muka dollar ya hau. Kuma garin ga ba dollar muke shi ba. Shi mai shi ce kamar tun da dai ka aika kayan nan from chan. Ai da dollars kake shi mu ce mobile money muke yi ko bank transfer. Bank transfer nan kuma cedis muke aikawa. Don cedis muke cin garin ga ba dollar. Sai sai kuma ta duba shi wani abu. Airport suna kashe mu. It's too much.
It's like kind of.
Ko sai ka ku ba wa gwamnati da matan ma duka
gwamnati tax in ya rage tax din like aikin mu ya yi mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it's tempting akwai abin da kike son kai abin da kike fi amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun ka yi ta aiki da ba
wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi mulke shi 50 cedis cire da zan abu ba ko abin ya 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya tare kan riba profit nan ko ya doki ya sai meanwhile baka kai wurin ba isa muna son ta suna yin certain things above our standards she da ne mu
to wani shawara za ku ba wa mata
matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusin ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kaya ka je ka nemi wurin dinki ka koyi dinki kisu ba wani kudi suke karba ba amma in ka ce lalle aikin office ka ga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai da sentin ba you've not met your target yet neme hanya Accra makwalla kin samu the same thing even if it's a replica ina nan great ki duba wanda kudin ki zai kai ki sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali nan kuma zabi sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara kasar Kamaru muna godiya ta musamman ga wakilin mu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan sune ashe